money. I'm back like the rain, you know what I mean.
I'm a ruin summer.
LP, it's a ganga. Gara na fadida yaren da an fi ganewa tun da muna nan gida arewa. Kar mu maimaita kuskuren da kakanninmu suka tafka. Ina nufin ihun neman agaji a kufayi. Aikin bauta ta kare to suwaye kuma bayi. Bambance bambance game da sace sace. Ga in biyan ranje ƴaƴansu a ƙasar waje. A ilimi sun dace talakawa a jahice. Kukan kurciya jawabi ce ga mai gane zance. The colors leaders of tomorrow amma garin ta ƙi wayewa. A maimakon murna we ain't smiling ba ma morewa. Sun kore kawunanmu zaman lafiya bai ɗorewa. A nawa gangamin multina take da sire da zaka kashe kanka matashi. Yankuna WhatsApp jare hada mu suke da takwafi. Su kulle nasu kofofi. Mu kashe kanmu ƙananan yara manya da sofofi. Wanki da work babun da job fasara. Mu ne da aiki su ne da shan raba asara. Ƙasa ba cikakken tsaro al'umma cike da tsorowa. Zai kawo mana agaji muna zuba ido ga Allah don aikin al'ajibi. Har yanzu ba mu bar Masar ba mun daɗe a wannan dusan. Garan mu gusa gaban mu yaye daga fargaba. Kunnan mu cikin tashin hankalin garan buma bumai. Ga farmaki kan dukiyoyin mu da na al'ummai. Dabbobi hankalin su kwance da mutane a tashe. Su ake ba wa kulawa ba mu cancanci hakan ba. Mu ƙananan yara mun san dabbobi ake farauta. Yau batun ta sauya rayukan mu ake farauta. Duk mai rufa rufo faɗin gaskiya ya ƙazanta. Allah Ubangiji shi kaɗai na sani mai sarauta. Babu amfanin gini idan ba canjin buga rafta. Da sallama na shigo gari ku ban dama na kafta. Mun gaji da turanci a bakin tasha babu asi. Ko a Moscow idan da talauci dole ka ji zafi. A rubuce na kawo sa'a a akwatin karɓan ƙorafi. Talakawa mu ma matsalarce da mu. Mu muka fara sai da ƴancinmu. Muka sai da girmanmu don abinci. Waye ce da abinci kaɗai mu duke rayuwa. Yanzu da suka mana sirara suwa suka kwanciki. A idonsu kwata-kwata ba mu da mutunci. Maula'in gaskiya da cuciya cin hanci. Zamba cikin aminci ta tagayyara ne kanmu. Sai yaushe za mu daina, sai yaushe abubuwa za su sauya. What else am I gonna say, deep within me it hurts. Women turn valueless, helpless in the hands of rapists. A region 1000 kilometers away from peace. When kidnapping and bandits, I cherish like hobbies. No job for the youth, can like we all suffer the loss. Boko Haram are fearless, government inhumanly careless. Teacher leaders are broke, can't even afford bride price. We getting massacred out here, but man, nobody cares. Looters and sinners, as they were issued a license. After emergence as winners, we only see them from a distance. It's high time we take a measure, stop its coexistence. Happiness hard to find, two scars like rubies. Nature to work again is a business of all. If only everybody leader is an enemy to all. Oh Lord have mercy, all we can see is no mercy. I've been ta wuce gona da iri ta kai intaha. Ya Yesu almasihu bari kukan zukatanmu su kai ƙara gabanka. There ain't nothing impossible unto you God of Elijah. Muryan nakasasu, voice of the voiceless. And I could clearly hear God say, my people who are called by my name humble themselves and pray. Seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sins. Absolute. And heal their land. Absolute. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. What a promising God we have. He that values his word more than his name. Whatever he says, he's gonna do it. Kukan kurciya brought to you by Rap Reverend. Don Money ina sa hannun fita. I mean, I'm signing out, you know what I mean? I don't know.